Gobe wasu ake zance maza shuka alkhairi koda kwatance dan rayuwar duniya ka dance kar ka mance ai in ilimi kake ta kamar akwai shi ko arzikin da ka taka kamar kashi yar daukakar da ta saka ke ta haushi ko hasadar da ta saka ke ta gashi hanyar wasu sun shude ai hanyar wasu sun shude duniya rawar yan mata ai yalla shaharatin kawa daukaka zani arwa dole zai gogewa ba kai na farawa ba
yalla ai
eh mana shaharatin kawa daukaka zani arwa dole zai gogewa ba kai na farawa Allah ka iya mana ai Adada mun shiga taro aman na tsangwama ana mana kallon raini na kyama yanzu ko da mun zo a gare mu ake kirma wasu da kudin su sagan mu suke nema ke duniya azamu sanya sandu ai zaki bamu ki bamu masu sandu zaki kimu kikimu sanni sanno karki mana joyin da zamu karya hannu
ya ne duniya ai
ai da mugu warrawa gwamma in ki tashi da nayi bakar rowa gare nayi dingishi da nayi tallar ga gare ajatan kashi na shawiya haka wata rana in tashi ai ina da nawa mai zanni da naka ina da fasaha ta ya zanna saci taka ainta wata fita ka bana raina baiwarka Allahu ne ya ban ba dan na fiko ba ai sai kanadi dan Allah sai kanadi dan Allah ai kanadi dan Allah kanadi mana Shaharatin kawa daukaka zani arwa dole tayi gogewa ba kai ina faro ba aiwa